haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da kasancewa da mu a cikin shirinmu na wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na safiyar yau Alhamis 13 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Murtala da muhimman kanun labarai.
Yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere, to amma kwararru a fannin kiwon lafiya su bayyana cewa lokacin sararawa yayi ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira ga majalisar dattawa da ta yi watsi da duk wani yunkuri na yin dokar da za ta kawar da karfin ikonsa na kaiwa Iran hari ba tare da amincewar majalisar dokoki ba. Sa'annan kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kan hanyarsa ta halartar babban taron Munich akan sha'anin tsaro da kuma ziyartar kasashen Senegal, Angola, Habasha, Saudiya da Oman.
Kanun labaran kenan kuka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaliban Najeriya da ke kasar Sin sun ce duk da halin da ake ciki a China, zaman su a kasar ya fi musu sauki, ko menene dalili?
A duka binciken da muka yi, ɗalibai duk wanda kai magana da shi zai gaya maka cewa shi ba wai koma gida ce damuwar shi ba. Zaman shi a China kusan ya fi mishi rufin asiri.
Shugaba Muhammadu Buhari ya kai ziyara Maiduguri don jajantawa al'ummar garin dangane da mummunar harin da aka kai garin Auno. Abin da ya sanya wasu al'ummar garin ke bayyana cewa
sai na ji dadin zuwan shi ba don komai ba ko banza zai ga halin da mutanen Maiduguri suke a ciki. Shi kanshi ya san mu masoyansa ne yanda ake tarban shi, to yanayin zuwan nan kuma zai ga bambanci. Ba komai yasa zai ga wannan bambancin ba sai halin da muka tsinci kanmu a ciki.
Alheri Grace Abdu za ta shigo da shirin domin iyali, to amma kamun nan sai ku ji gyara zama domin jin halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya, ga kuma labaran duniyar. Yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere a jiya Laraba, to amma kwararru a fannin kiwon lafiya ba su bayyana cewa lokaci yayi da za a sarara ba. Wannan annoba na iya kadawa a kowane bangare, inji shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Ghebreyesus. Ya kara da cewa samun raguwar kamuwa da cutar na bukatar taka tsantsan. Ya ce ya yi murhabin da manyan masu binciken kiwon lafiya na duniya akan karɓi kira da fitowa da ingantaccen tsari da kudurin aiki tare domin yaki da cutar. Shugaban ayyukan gaggawa na hukumar ta lafiya Mike Ryan shi ma ya jinjinawa abin da ya kira babban aikin kiwon lafiya a China, wanda ya ba su damar shawo kan cutar, wato kan yaduwar cutar. Kashi 1% ne kacal na waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar har 45,000 yake a wajen kasar China. Ya zuwa yanzu ma'aikatar lafiya ta kasar Singapore ta tabbatar da kamuwar mutane 50 da cutar, wanda shi ne adadi mafi yawa a wajen China. A wani taron manema labarai a Washington a makon nan, tsohon kwamishinan hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka Scott Gottlieb ya gargaɗi yiwuwar yaduwar cutar.
Of the 50 cases that have been identified in Singapore, and they have an excellent system for doing tracking and tracing.
Yace daga cikin mutane 50 da suka kamu da cutar a Singapore kuma suna da ingantaccen tsarin gano cutar, 8 daga cikin su suna a sashen kula na musamman na asibiti. Wannan ya bayyana irin munin cutar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga majalisar dattawa a jiya Laraba da ta yi watsi da duk wani yunkuri na yin dokar da za ta kawar da karfin ikonsa na kaiwa Iran hari ba tare da amincewar majalisar dokoki ba. Yana mai bayyana cewa rashin takaita karfin ikonsa a sha'anin yaki na da matukar muhimmanci ga tsaron kasa. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya a daidai sa'ar da majalisar dattawan ke muhawara a kan lamarin, cewa daukacin Amurkawa sun yi na'am da harin da muka kai akan babban janar na sojin Iran Qasem Soleimani, wanda aka kashe a wani harin jirgin sama maras matuki bisa umarnin Trump a filin jirgin saman Bagadaza. Majalisar dattawa za ta iya kada kuri'a akan matakin a yau Alhamis, tare da yiwuwar 'yan majalisar 5 na Republican su goyi bayan 'yan Democrat 47 marasa rinjaye domin amincewa da rashin bada wannan karfin iko ga Trump. Sakamakon zaben fidda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrats a jihohi biyu na farko ya kara haifar da rudani a jam'iyyar. a yayin da har yanzu ba a san maceto ba a zaben fidda gwanin wasu na ganin haske a bangaren tsohon magajin garin New York Mike Bloomberg mai karfin yakin neman zabe a kafafen yada labarai a zabukan biyu dan majalisar dattawan Vermont Bernie Sanders shine ke kan gaba a ƙuri'u to sai dai kuma wasu na kallon kudirin sa na bada ilimin kwaleji da kiwon lafiya kyauta a zaman tsatsaura tsohon magajin garin South Bend a Indiana Pete Buttigieg da ƴan majalisa wato ƴar majalisar dattawan Minnesota Amy Klobuchar sun yi kwazo sosai a zabukan to amma za su iya fuskantar kalubale a zabuka na gaba a jihohi masu karancin ƙuri'u a ɗaya bangaren kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya ji jiki sosai a zabukan biyu na farko
Madalla mutala zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu leka kasar China kuma tushen cutar nan ta coronavirus wacce kungiyar lafiya ta duniya ta lakaba wa sabon suna COVID-19 bisa la'akari da yadda cutar take bazuwa ya sanya hukumomin wasu kasashen duniya kwashe ƴan kasar su Mahmud Lalo ya tattauna da wani dan Najeriya mai karatu a kasar Habib Abdullahi inda ya fara da masa tambayar halin da ake ciki yanzu sai ya ce
zuwa safiyar yau alƙaliman da suke nunawa da gwamnati ta fitar da shi shine akwai mutane mutum 44,666 waɗanda aka tabbatar da sun kamu da ita wannan cuta ta coronavirus sai kuma akwai adadin mutane 21,675 ba a tabbatar ba dai ake zaton cewar ko sun kamu da cutar an killace su sai kuma akwai adadi da yake nuna cewar mutum 1,114 zuwa safiyar yau su ne suka rasu a sakamakon wannan ita cuta ta coronavirus har wa yau akwai mutane 4,703 waɗanda kuma zuwa yau sun warke har ma an sallame su daga asibiti
akwai rahotanni da ke cewa dalibai ɗan nahiyar Afirka na kira ga gwamnatocinsu da su zo su kwashe su ina gaskiya wannan lamari
akasari ƴan kasuwa ne da suke zaune a ƙasar China su ne suke kira da a zo a kwashe su amma dalibai da suke zaune a cikin ƙasar China suke karatu akasari har yanzu dai ba mu da tabbacin cewar suna buƙatar a kwashe su a duka binciken da muka yi dalibai duk wanda ka yi magana da shi zai gaya maka cewar shi ba wai koma gida ce damuwar shi ba zaman shi a China kusan ya fi mishi rufin asiri saboda idan ya tashi ya tafi yanzu aka ize shi daga nan aka maida shi kasar su idan ya je musamman mu dauki dai kamar kasar mu Najeriya idan ka je akalla ita ana so a keɓe mutum na sati biyu shine ake zaton cewar mutum za a iya gane cewar ko bai da cutar ko yana da ita to a wannan lokacin sai ka ga idan an kai ka ina za a ajiye ka wannan ma ƙasa ce da ya zama cewa tana da ƙarfin tattalin arziki cikin kiyayewar Allah babu wata cuta da take iya shiga cikin domin har yanzu a duk ƙasar ba inda aka tabbatar da cewa a wata makaranta an samu cutar coronavirus
to amma ta yaya ɗaliban suke samun biyan buƙatunsu na yau da kullum lura da cewa an taƙaita zirga-zirga
wato abin da yake wannan shine yake da dan sangarda saboda kowa yana da dan kudin shi a hannun shi kana iya siyan abinci ka ajiye ko kuma ka siya abinci ka ajiye tun farko yanayin ya kai ga yanzu an ƙara tsaurara matakan tsaro na cewar ba ko ina bane ba kowa ne ake daya shiga ba dan haka ba ku da damar ku fita ku je kasuwa ku siyo kayan abinci
to kamar ofishin jakadancin Najeriya ya tuntube ku ko kuma ku kun yi wani kuri na tuntubar su don su kawo muku dauki
ofishin jakadancin Najeriya sun yi kokari matuka a wannan yanayin da ake ciki a halin yanzu ma da ake ciki shi ambassador Baba Ahmad Jidda ya yi kokari a aljihun shi ya cire kudin da yake kimanin miliyan guda ya ba wa daliban mu da suke cikin garin Wuhan kudin saboda su kan tallafawa kansu kafin kuma mu ga menene gwamnatin tarayya za ta yi
to kuma wani irin tasiri wannan annoba ta cutar coronavirus ta yi akan yanayin karatu
wato ba abin da ya shafi karatu saboda yata da take primary school yanzu haka sun koma karatu a online ne suke karatu yanzu
ta yanar gizo ta yanar gizo haka
tare da Mahmud Lalo da tattaunawar da ya yi da shugaban ɗaliban Najeriya Habib Abdullahi Masauraro kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala Faruk sanyin na da sauran labaran.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kan hanyarsa ta zuwa halartar babban taron Munich akan sha'anin tsaro da kuma ziyartar kasashen Senegal, Angola, Habasha, Saudiya da Oman tare da sha'anin dangantakar tsaro da kawance a sahun gaba a dukkan wuraren da zai ziyarta. Babban taron na Munich, Pompeo da wasu shugabanni daga sassan duniya daban-daban za su tattauna akan cutar coronavirus da fafutukar kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a Afghanistan da yanayin tsaro a Iraki da kuma barazanar da Iran ke haifarwa. Ziyarar ita ce ta farko da Pompeo zai kai a matsayin babban jakadan Amurka a yankin Sahara na Afrika, inda Senegal ne wurin farko da zai ziyarta. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa Amurka ta kwashe tsawon shekaru 60 na kawance da Senegal, inda kuma suke da babbar alakar demokuraɗiyya da Dakar. Kasar Amurka za ta soma sauya tsarin dakarunta a nahiyar Afrika. Tana mai ba da sanarwar cewa za ta dawo da wani bangare na mayakan sojinta da kuma musanya su da kwararrun sojoji masu ba da horo. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun bayyana yunkurin a zaman irinsa na farko da zai yi tasiri a kan ayyukan dakarun Amurka a nahiyar, yayin da take kara mai da hankali a kan yaƙi da ta'addanci da ƙarfin gaske. A wata sanarwa a jiya Laraba, jami'ar watsa labarai ta hukumar ta Pentagon Alisa Fara ta ce sabon tsarin zai taimaka wa Amurka ta yi gogayya da kasashen China da Russia a nahiyar Afirka. Fara ta ce Amurka za ta soma da dawo da dakarun runduna ta 101 ta mayakan sama a 'yan makonni masu zuwa. A madadinsu kuma, Amurka za ta tura dakarun runduna ta 1 da za su yi aiki da dakaru a kasashen da jami'an tsaro suka bayyana a zaman kasashen da aka mai da hankali a kansu. Fara ta kara da cewa sojojin runduna ta 1 kwararru ne da ke da isassun kayan aiki da za su horar da kuma ba da shawarwari da kuma taimakawa aikin.
Sai da Murtala Faruk sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai sauran rahotannin namu. A sanadiyar harin da wasu 'yan bindiga suka kai garin Auno a ranar Lahadin da ya gabata ne ya sa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wanki kafa ya tafi Maiduguri don jajantawa al'ummar jihar bisa wannan mummunar harin da ya yi sanadiyar rayuka da dama ta ma dukiyoyi. Sai dai kuma wasu al'ummar garin ba su yi farin cikin wannan ziyarar ba, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Haruna Dauda Biyu ya haɗa mana. Gare ka.
Gaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce yana mamakin irin yadda yan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da rayuwa da fafata wanda jami'an sojan Najeriya ke yi da su na wajen ganin cewa ta kakkaɗe gauran yan kungiyar. Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci garin Maiduguri don jajantawa al'ummar jihar Bondo game da hare-haren da yan kungiyar Boko Haram suka yi kan jama'a musamman ma na ƙauyen da ake kira Auno da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 30 da kuma kona dukiyoyin da al'umma masu ɗimbin yawa. Shugaba Buhari wanda ya taso daga garin Addis Ababa tare da rakiyar wasu gwamnoni yaya da zango ne a garin Maiduguri don jajantawa al'ummar jihar kafin daga bisani ya zace zuwa babban birnin tarayya Abuja.
My understanding and my experiences having been a soldier before is cooperation of the local population.
Yace ya fahimta ta da kuma sani na a matsayina na zamiyin tsohon soja a da. Haɗin kai ne da al'ummar da ke ƙasa zai kawo ƙarshen duk wani matsala da ake fuskanta.
These Boko Haram or whatever they are, they cannot come up to Maiduguri or environs without the local leadership knowing, because traditionally the local leadership is in charge of security in their own respective areas. So with my understanding of our culture, I wonder how Boko Haram survives up to this time.
Yace wannan kungiya na Boko Haram ko ma menene ake kiran su ba za su iya shigo har cikin garin Maiduguri ba tare da sanin mutanen da suke ƙasa ba, saboda a gargajiyance ko kuma shugabannin gargajiya su ne shugabannin tsaro a wuraren da suke. A fahimta ta ga al'ada, zan yi mamakin inda ayan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da kasancewa a rayu har zuwa wannan lokaci.
Security, because it doesn't make sense. You cannot properly preside over an institution or a country if it is not secure. This is just common sense. Everybody knows this.
Yace a lokacin da nake yakin neman zabe na alƙawarin abubuwa guda uku wanda masu kada da batun tsaro kai ba zai mama ana ba ba za ka iya shugabanci yadda ya kamata ba idan har babu ingantaccen tsaro a duk inda kake kowa ya san wannan a cewar shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya lokacin da ya kawo ziyara garin Maiduguri dan jajanta al'ummar jihar tare da su yake cigaba da fuskantar hare-hare daga hannun ayan kungiyar Boko Haram sai dai wasu ga cikin al'umman gari sun nuna rashin jin dadin su lokacin da tawagar motocin shugaba Muhammadu Buhari ke wucewa wanda har wasu matasa na rashiwa kan kwambon motocin garin cewa shugaba Muhammadu Buhari ya zarci fadar mai martaba Shehu Borno ne kawai da kuma fadar gwamnatin jihar Borno hakan ya sa tambayi Alhaji Garba Shehu ya daga cikin hatiman shugaba Muhammadu Buhari ko wanda dalili ne yasa shugaba Buhari ba zai zarci garin Aunun ba
saboda ai ba a shiryu da za a taso ba a shiryu da haka ba kuma ai a tsarin shugabanci wanda duk ya zo ya ga Shehu ya ce yana mai jaje ai yayi wa jama'a bar mu jaje wanda duk ya ga gwamna ya ce yana masa jaje ai sako ya isa ga jama'a ai shine muhimmanci na wakilci
to al'umman jihar Borno suka ji da wannan ziyara kuma me suke cewa akai
ni ne Mallam Ibrahim ba mu san me ya kawo shi ba wannan bai je inda abubuwan ya faru ba bai je ya gane wa ido din shi ba ko me ne dalili da ba mu sani ba
sunana Zubairu Umar gaskiya ziyarar nashi dai alhamdulillah ya zo dai ya je gidan Shehu alhamdulillah mun ganshi ya je gidan Shehu ya je ya kawo ziyara amma inda aka ya mun gaskiya bai je ba
sunana Abubakar Abdullahi to gaskiya zan yance na ji dadin zuwan shi ba dan komai ba ko banza ga halin da mutanen Maiduguri suke a ciki shi kanshi ya san mu masoyan sa ne sannan yanda in yazo yanda ake tarban shi shi kansa ya sani to yanayin zuwan nan kuma zai ga bambanci ba komai yasa zai ga wannan bambancin ba sai halin da muka tsinci kanmu a ciki
wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayin su game da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kawo jihar Borno a jiya Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ta kai da Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625-31. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu a wasu kasashen Afirka kamar Niger, Ghana da Kamaru. A koda yaushe kuke da bukata za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 12:17 kuma lokaci ne da zamu ja gefe mu ba Alheri Chris Abdudama ta gabatar da shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka baiwa.
Ni abin haƙin ayyana da aka lalata sun haifin su ya lalata su abin haƙin su kuma ina roƙon al'umma musulmi dan Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya dan Allah ku taya ni addu'a ya Allah ya Allah duk wanda yake ƙarya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa duk wanda ya karya ko kazafi Allah ka tsine mai albarka Allah ka walakanta shi Allah ka tozarta shi Allah ka sai mutuna kanshi ya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Masu saurare da ke biye da wannan shirin da dama sun aiko mana da sakonni ta waya da kuma email suna bayyana niyyar su ta mara ma wannan yunkuri na ganin waɗannan kananan yara sun zauna a yanayin da za su samu walwala da rayuwa mai inganci. Burin da mahaifiyarsu take nanatawa a ci gaban hirarta da shirin domin iyali. To idan wannan ne karan farko da mai sauraro ya tari shirin. Muna layin Malam Bello ne dake garin Kaduna inda wata mace ke neman taimakon al'umma da masu hali baiwa musamman kungiyoyin lauyoyi mata da kungiyar kare haƙƙin bil'adama da kananan yara domin neman haƙƙinta da na 'ya'yanta da tace mahaifinsu ya lalata ga ci gaban bayanin nata a hirarta da shirin domin iyali kafin ta sake bayyana gaban kotu ranar Litinin inda aka sake dage sauraron wannan karar domin alƙalin da ke sauraron karar bai halarci zaman kotun ba
yanzu dai abinda kokarin da Hajiya Sa'adiya take yi a samu a karbo yaran saboda ba mu san a halin da suke ciki ba dan kotu ta ce a koma ne 10 ga watan 1 watan 2
kin yi maganar kokarin samun kungiyar kare haƙin bil'adama ta Human Rights a farko can kin samu ganin su
ban samu ba
yanzu banda Hajiya ba wata kungiyar ke taimakon ki
babu Hajiya ce
ya maganar su su Malam Hams al-Misr wanda babban limami ne da kika ce ya shigo shi me yayi kun kokari yayi
to shi ne Malam Hams yana nan yana kokarin shi akan wannan magana kuma an bashi takarda alƙali ya kai mai takarda akan da ana neman shi a kotu to kuma saboda Hajiya Sa'diya ta je ta yi magana an tsaye da shi ba su je ba kuma shi ma yana bayan mu yana ba da goyon baya akan wannan magana ba za a bar shi ba sai an in Allah ya yarda sai Allah ya tabbatar da gaskiya akan wannan al'amari da
yanzu ke a ina kike tunda kin buro gidan mijinki kuma shi wancan aboki ya koma yana tare da shi can gida kuma tunda baki samu goyon baya ba Gombe baki koma ba yanzu kina ina
yanzu ina gurin Hajiya Sa'diya
menene takamaiman kike so a muku
ina so ne a bi min haƙin ƴaƴana da aka lalata su mahaifin su ya lalata su a bi min haƙin su kuma ina roƙon al'umma musulmi dan Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya dan Allah ku taya ni addu'a ya Allah duk wanda yake karya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa ya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya
shi mai gidan naki an ce hada ko lauya ke kuma ba lauya har yanzu baki da lauya
ba ni da lauya amma yanzu abinda Hajiya sai na kenan tayi kokari
tana kokarin neman miki lauya
saboda tana Hajiya Sa'diya tana kokarin ta samu min lauya ne saboda ban da lauya amma ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki ina cikin wani hali da ni da ƴaƴana ban san halin da suke ciki ba ku taimaka min kuna da halin da za ku taimaka na san za ku iya in kun ji ko kana ku taimaka min don Allah ku taimake wannan bayin Allah yara kanana
bai an kai shekara da fara wannan abin da rabo ku da mijin da wannan katakatar
ba a kai shekara ba
to shi wani sako kike da shi ga sauran al'umma
addu'a nake nema a gurin al'umma musulmi ina bukatan addu'an ku dan Allah ku dinga addu'a Allah ya bayyana gaskiya insha Allah gaskiya za ta bayyana Allah kuma ya fitar da wa'annan yara a halin da suke ciki
to shirin ya samu zantawa da Hajiya Sa'diya Isa Suleiman shugabar kungiyar Babajo Disabled and Orphanage Foundation wadda ta bayyana matakan da suka dauka na taimakawa Fatima dangane da wannan lamari
lokacin da ci tsin ya zo mana na kira Fatima na zauna da ita nake fadin mata ya akai tunda kusan ma in ce maka tsoro na receiving case din an ce Fatima tana prison da wakilin ta da matan shi wakilin nata to kaga ai tun daga ma naji haka na san cewa akwai magana ya za a yi a ce ina zargin an lalata mun yaya sannan daga karshe sai a ce kuma ni aka dauka aka kai prison to tunda muka je taron kungiyoyi a nan Rigasa sarkin Hai Malam Bello ya kira ni yake fadi mun to ga munan fa aiki ya same mu dan ga wata yarinya nan an ci mata zarafi ita da ƴaƴanta kuma yanzu haka tana nan kwananta juke nan a prison gaskiya na kidi mu sosai dan na digi addu'a Allah ya nuna mana ranar litini dan mun je taron on Sunday ne kaga dole zamu bari sai lan litini mu fara binciken abubuwan da suke faruwa to anan na kidi mu sosai da naji an ce mata biyu ma suna prison ake nuna mun dayan ma amarya ce tana da shigan ciki ita da mijinta da Fatima suna prison to kaga dole abun ya zama akwai cin zarafi a ciki so na tambaya sai aka ban namban Malam Hamis al-Misri cewa in kira shi zai ban ainihin abubuwan da suke faruwa na yi farin cikin haduwa da malam dan ya fayyace mun duk abubuwan da suka faru ran Monday gaskiya ban zauna ba ni ne kokari muka san yanda aka yi muka je muka fitar da su Fatima tukuna tunda ka san farko abin da zamu yi a raba su da prison din nan to mu ne muka kai aka bada kudi naira 15,000 aka je aka yi belin Fatima da ita amaryar nan da take da ciki to already ko da aka yi belin su an samu ma ita wannan ta fara bleeding
tana zubar da jini
eh tana zubar da jini kusan kenan kaga ciki ya lalace to amma mu duk bamu samu wannan ba sai muka ga kaman sun ci gaba da samun abinda bai dace ba daga ita kotun Rigasa dan bayan an yi belin su alƙali ya sake rubuta musu cewa ranar 19 ga wata yana neman su kuma So abin da yafi ban mamaki shine ba amma bari 19 ga wata yayi ba sai su Fatima suka saki kira na suna kuka cewa ai an aika ma cewa ranan 18 ma sun koma kotu ya kuka koma kotu bayan mun san za ku koma ranan 19 ne tace to gaskiya an zo an kira su kotu da ita da matan wanda ke taimakon nata
akan me aka koma
a gaskiya shine mu ma ba mu gane ba so na dan yi kokarin in tattauna da su nace to da aka ce kotu me aka yi sai suka fara nuna min irin kalaman cin zarafi da aka dinga musu a wurin suka dinga nuna min irin kalaman da wanda ni kaina ila koda ba shari'a nake yi ba bazan iya amfani da irin kalaman a wajen wanda ma ake tuhuma da laifi ba ballan sana wanda yake tuhuma an yi mishi laifi to kalaman ba su da dadin ji gaskiya an yi kalamai na cin musu zarafi an tozarta su sosai to kaga a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu ba mu da abin da zamu yi sai mu ce menene zamu yi a tsayi da abin nan da ake na cin musu zarafi tunda kila ana yi ne kila dan a ba su tsoro su tsorata su zo su ce sun yi da na sanin abin da suke nema wajen ƴaƴa to shine na je yi kokari da kaina dama mun saba ban irin wannan case sun na tafi can Sharia Court of Appeal naje na kai musu koken mu cewa ga irin abubuwan da suke faruwa da wata menene nake bukata na ce musu a taimaka a tsayar da kotun riga su da sauraron shari'ar tukuna a je ayi bincike wanda yake da gaskiya a fitar saboda mu a dan karamin sanin mu da muka yi karamar kotu ma bata shari'an fayadi to saboda haka a ce muke mu a dauke shari'an daga wurin a nemi ainihin kotu da take da hurumin sauraron maganan abinda Fatima take zargi cewa an aikata ma ƴaƴanta to alhamdulillahi kotu ta karbe mu aka rubuta petition muka Fatima ta rubuta petition da koke kokenta da ya faru sai aka yi copy aka kai musu kaga dole shari'a za ta tsaya to na tambayi Fatima maganan yara aka ce yara ba su a hannunta kaga wani tashin hankali ne kuma shekara 7 da shekara 2 ai ina ganin a addinance ma ba ma constitution na Nigeria ba haƙin tarbiyyar ƴaƴa yana wajen ita uwa ne Fatima na tambaye ta ina ƴaƴa tace ƴaƴa ba su a hannunta hankalin mu ya ƙara tashi kuma na sace tafiya can Sharia Court of Appeal nace to ƴaƴa fa ba su hannun uwa alƙali ya riga ya dauki ƴaƴa ya bada so sai suka ce mun is a civil case din da shi yayi karanta mu je mu tafi kotun dutse ko wata kotu dai wanda take gaba da nan rigasa mu shigar da appeal in Allah ya yarda suka ga abin da ya dace za a yi to bu mu zauna ba haka muka yi muka tafi nan kotun dutse muka shigar da appeal muka nemi appeal sannan muka nemi stay na cewa muna neman a dawo mu mahaifiya da ƴaƴanta
abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a yau sai kuma mako na gaba ku ji bayanin wannan malami da mahaifiyar yaran nan ta ambata kafin nan a madadin wakilin mu Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Bahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin na internet voahausa.com idan aka latsa shirye-shirye mu da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya
to kai da Grace Alheri Abdu da shirin domin iyali kafin mu yi sallama da ku masu sauraro ga Murtala ya dawo da labarai amma a takaice
Aisha yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere a jiya Laraba to amma kwararru a fannin kiwon lafiya musu bayyana cewa lokaci yayi da za a ce a sarara ba Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga majalisar dattawa a jiya Laraba da ta yi watsi da duk wani yunkurin yin dokar da za ta kawar da karfin ikonsa na kaiwa Iran hari ba tare da amincewar majalisar dokoki ba yana mai bayyana cewa rashin takaita karfin ikonsa a sha'anin yaki na da matukar muhimmanci ga tsaron ƙasa sakamakon zaben fidda dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat a jihohi biyu na farko ya ƙara haifar da rudani a jam'iyyar yayin da har yanzu ba a san mace to ba a zaben fidda gwani wasu na ganin haske a bangaren tsohon magajin garin New York Mike Bloomberg sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kan hanyar zuwa halartar babban taron Munich akan sha'anin tsaro da kuma ziyartar kasashen Senegal da Angola da Habasha da Saudiya da Oman tare da sha'anin dangantakar tsaro da kawance a sahun gaba a dukkan wuraren da zai ziyarta.
Kuma sauraro da haka za mu sallama da ku a cikin shirin namu na safe. Sai kuma zuwa nan da sa'a 1:30 zan sake shigowa da shirin hantsi idan Allah ya ba mu iko. A wato karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 7 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin. Da ku Bahiro Dodone da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai injiniyan mu Daryl Smith. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam.
Afrique, le monde aujourd'hui.